it's not a coronation because we don't run chieftaincy title in the party.
Ba mulkin gargajiya muke yi ba, don haka ba nada ne aka yi ba. Tsaye da ni takara aka yi daga yankin arewa, kuma ya zama wajibi a kada kuri'a ta nuna amincewa da zabata. In ji ayuwa zantawa da gidan talabijin na Arise yi da shi kafin ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben. Babba abin da yake bakunan manyan NPDP shine caccakar jam'iyyar APC mai mulki da alwashin dagewa don amshi madafun iko a babban zabe da ke tafiya 2023. Ga abin da tsohon shugaban jam'iyyar Bello Haliru ke cewa.
Allah ya zaba mana shugabanni nagari wanda za su kai jam'iyyar mu ga nasara don mu ceto kasar nan ta Najeriya daga wannan hali da take ciki na rashin tsaro da fatara da talauci. In sha Allah muna fata yan gwamnatin PDP ta kafu waɗannan abubuwan za a yi maganin su.
Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a 2019 Atiku Abubakar da waɗanda suka nemi tikiti irin su Sanata Rabiu Kwankwaso sun halarci taron. Yan jam'iyyar na nuna tura shugabanci arewa ba zai dakatar da yankin daga neman shugabancin ƙasa ba. Aliyu Bello shine shugaban matasan jam'iyyar na Kaduna.
Dan da aka ce an kawo shugabancin jam'iyyar PDP zuwa arewacin Najeriya, duk wani ɗan siyasa da masu niyyar taka takarar shugaban ƙasa hankalinsu ya tashi, domin suna ganin idan aka kawo shugabancin jam'iyya yankin arewa to takarar shugaban ƙasa za ta tafi kudu. Amma saboda tsari da iya takun siyasa na jam'iyyar PDP suka kawo shugaban jam'iyya zuwa arewacin Najeriya, sannan kuma suka ce kowa yana da dama da zai fito ya taka takarar shugabancin ƙasa.
Muhammad Kadade Suleiman, mai shekaru 25, ya lashe zaɓe a matsayin matashi mafi ƙarancin shekaru da ya taɓa hawa wannan mukamin.
Saboda ka san mu siyasa da ake yi a can gida ƙauye kenan, duk inda za a je dai za ka ga tare muke tafiya da manyan mutum, muna ƴan ƙanana ana ɗora mu akan mashin ana tafiya da mu kamfen ƙauyuka. Har Allah ya samu muka zo muna ɗaukan mutane muna tafiya da su. Na samu wannan mukami a yau na ci zaɓe ina da shekara 25 da 'yan watanni wanda ba a taɓa samun haka ba.
Tsohon shugaban jam'iyyar Uche Secondus wanda ya gaza samun nasara a kotu ta dakatar da babban taron ya yi wa jam'iyyar fatan alheri, amma da ɗaura aniyar ɗaukaka ƙara kotun ƙoli don neman a dawo da shi mulki ya ƙare wa'adinsa zuwa watan Disamba. Nasura da Mailika, murar Amurka daga Abuja, Nigeria.